Kano gada di munaji, ina yan Kano gada di munaji. Milikin abba mai jama'a muna so. Ya gababban al'amari abban mu gwamna na gari, Kano muna alfahari, Allah ya ba mu nagari. Ya gababban al'amari abban mu gwamna na gari, Kano muna alfahari, Allah ya ba mu nagari. Rike Allah abba gara ka kyale yan gada gada,
rike Allah abba, rike Allah rike Allah abba ka kyale yan gada gada,
rike Allah abba, rike Allah
abba,
abba ka kyale yan gada gada.
Ga annabi, annabi, annabin abba, ga mutane suna so, suna son abba. Titi a Kano ya gama suna jin haushi, haske na Kano ita haska suna jin haushi. Dan fesho an biya kage duk suna jin haushi, gratuity an biya kage duk suna jin haushi. Makaratu an gyara, birane an gyara, Kano tai fesfes, Kano tai kyalli, yau suna jin haushi. Yan gada gada atakansu suke ba ta Kano ba,
yan hayaniya
atakansu suke ba ta Kano ba,
yan wuluru
atakansu suke ba ta Kano ba.
Rike Allah abba, rike Allah
abba,
rike Allah abba ka kyale yan gada gada.
Jugurare
Kano ce haske babu cancama,
da karatu
wayek ne ko mu ne na daya,
sana'o'i
na matasa ai kuma babu cancama.
Ya abba ya taho
kanka yana nabi,
ya abba ya taho
kanka manya nabi,
ya abba ya taho kaga mata nabi. Ya abba yan Kano oyoyo oyoyo, ka ku ansa
oyoyo oyoyo,
maza o abba
oyoyo oyoyo,
abba ya taho labarin jini
oyoyo oyoyo,
ga abba na kowa
oyoyo oyoyo. Rike Allah abba, rike Allah
abba,
rike Allah abba ka kyale yan gada gada.
Saki kowa
ta rike Allah ya fi
sun kika,
Allah ya baka dubansu
sun yi mugunta,
ya zama ma alkhairi
sun so canja ka,
Allah ya zaɓe ka
su ce sun daga ka,
to baka ce su aje ka
kai tafiyar ka,
dan ba su suka baka kafar ba,
sun so ka faɗi
kai kuma ka kuma karko,
su so a guje ka,
ya su ne ba su da kowa
sai daidai dan takarkaru jiki yayi sanyi. To ina labari
kaga cikin su ku yi sanyi,
kar ku safa kudin ku,
kar ba asara ta hau kan ku,
kar ku sa jari
na ba ku shawara kyauta,
dan Allah ku dauka
kar ku zo kuna kuka. Rike Allah abba, rike Allah
abba,
rike Allah abba ka kyale yan gada gada. Rike Allah abba,
Allah ne zai baka nasara.
Rike Allah
rike Allah ba ka da tantama,
rike Allah abba,
Allah ne zai baka kariya.
Rike Allah abba,
ka wuce sharrin yan gada gada.
Rike Allah abba,
Allah ne mai babu tantama.
Ya gababban al'amari abban mu gwamna na gari, Kano muna alfahari, Allah ya ba mu nagari. Ya gababban al'amari abban mu gwamna na gari, Kano muna alfahari, Allah ya ba mu nagari. Ya gababban al'amari abban mu gwamna na gari, Kano muna alfahari, Allah ya ba mu nagari.
Ina komanda ai deputy gwamna, mutala 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 sulagaro bai dawo kan wargi,
san jama'a ne
sulagaro bai Basila Kano bai dau kan wargi
Ne kishin Kano ne
Basila Kano bai dau kan wargi
Na Abba Kabir ne
Basila Kano bai dau kan wargi
Wanna gwamna ne
Na Abba Kabir gwamna mai tashi Ne shugaba Tinubu ga aiki zububu Jama'a Tinubu Shima dan gidan kwarai hajariya ai muna son ka
dan gidan kwarai
hajariya ai tana bin ka
dan gidan kwarai
eh maza mata yara manya kashin Tinubu maka zazzafa
eh maza mata yara manya kashin Tinubu maka zazzafa
ku zo ku tuwa bi wata maka mabi
APC duka mun tsira
ku zo ku tuwa bi wata maka mabi APC duka mun tsira
North East nan
kashin maka bi
Northwest nan
kashin maka
North Center nan
kashin maka bi maka bi duka mun tsira
DSP Barau
Daga Sanata Barau
Daga DSP Barau
Barau
Daga DSP Barau
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 Barau Sanata
Barau
Barau Jibirin
Barau
Kuma DSP
Barau
Ambasan Jama'a
Barau
Ƙasar Najeriya
Barau
Shugaban Talaka
Barau
Barau Jinjin
Barau
Barau Jikijin
Barau
Jikijin
Barau
Dajin talaka
Barau
Ina Abba Kabir Barau
Abarike Allah Abarike Allah
Abarike
Allah Abarike Allah Abarike Kyale Yan Gada Gada
Ahe Ismaila Bata Na Gari
Ismaila Mumanci Gari
Ismaila Ga Masu Gari
Ilimin Jama'a
A Gari
Kuma Ga Kawu
A Gari
Sannan Ga Waraka
A Gari
Kuma ga jama'a
a gari
jama'ar kawo
a gari
sanata sanata
a gari
sanata kawo
a gari
a gari lili
a gari
ina bucine 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 a ban bucine ina bucine 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 bucine
a ban bucine
bulto zaki nan
a ban bucine
maganin tubular
a ban bucine
masu kawo wargi
Na
kariya na kawo
Bucine
In kana son tsira
Bucine
Amo farar takarda
Bucine
Rubuta abba bucin
nan Bucine
Daura sa a wuyanka
Bucine
Maganin ka balallu
Bucine
Daura ba su tare
Barke Allah Barke Allah
Kiki kowa abba
Barke Allah Abba ka kyale yan gada gada Ya ga babban al'amari
Abba mu
gwamna na gari
Kano
mu na alfahari Allah ya ba mu
Nagari
Kano mu na alfahari Allah ya ba mu nagari
Nagari
Ya ga babban al'amari
Nagari
Kano